san sabbai daga mawar baki ɗayan malaman tarihi a rasuwa wanda yake shi ne ya mutu na ƙarshe a cikin sahabbai wanda malaman tarihi sun gama a kan haka shi ne Abdulfaili Anil ibn Wasilat al-Laysi wanda aka ruwaito daga gare shi yana cewa na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam a yau duniyar nan ba wanda ya rage cikin wanda suka ga manzon Allah in ba ni ba an ji ya yi wafati hijira ta 100 ko ta 110 zahabi yake sauke ya yi wafati hijira ta 110 ya fi inganci aki rufi makkata shi ne ƙarshen wanda ya yi wafati a cikin sahabbai a makka haka ibn al-madini ya fada da shi da ibn hibbana da su da wani su wannan kaulin a ce shi ne ƙarshe a wafati a makka shi ne ya fi inganci amma suka ce ai ya yi wafati ne ba a makka ba a kufa wakila a wata ruwayar aka ce ƙarshen wanda ya mutu fiya a makka jabiru shi ne jabiru na abdullahi na ibn harani al-ansari as-salami wanda shi ya yi wafati hijira ta 70 a madina wato zancen da ya fi shura cewa ya yi wafati ne a madina hijira ta 70 ko bayan ta 70 an ce san da ya yi wafati yana ɗan shekaru 94 wato ƙarshen wanda ya yi wafati a madina shi ne Sa'ib ibn Yazid ibn Sa'ad ibn Sumama al-Kindi wanda yake shi yana kana cikin kananan sahabbai ya yi wafati hijira ta 91 ko bayan nan wasu suka ce ƙarshen wafati a cikin sahabbai ƙarshen sahabin da ya yi wafati a madina shi ne Sahal ibn Sa'ad al-Ansari wanda shi an ce ko da ya yi wafati hijira ta 88 ko ta 91 akwai masu cewa anas shi ne ƙarshen wanda ya wafati a basra ya wafati ko ƙarshen hijira ta 93 ko a hijira ta 92 akwai ƙauli ma da cewa a ta 91 akwai ƙauli da cewa a ta 90 duk wannan shekarun hudu ba wanda ba a faɗa ba dangane da wafatin sayyidina anas abdullahi da abi a wafa ya wafati a kufa hijira ta 87 ko ta 88 a wata ruwayar ma aka ce ta 86 wasu ka ce a Amr ibn Hurayth shi ne ƙarshen wanda ya wafati a cikin sahabbai a kufa wanda shi ya wafati a hijira ta 85 amma akwai ruwaya mai cewa sai da ya kai hijira ta 98 in an ce ya kai hijira ta 98 tunda shi an tabbatar yana cikin wanda suka yi bai'atu ridwani ya zama shi ne na ƙarshen wanda ya wafati a cikin wanda suka halarci bai'atu ridwani wanda suka kyaffa ta yadda wasu ka ce a'a ƙarshen wanda ya wafati a kufa shi ne Abu Duhaifa Wahab ibn Abdullah Suwai wanda ya mutu hijira ta 73 a Sham kuwa dangane da ƙarshen wanda ya wafati a cikin sahabbai sun ga cewa a ce Bahili wato Umma'a Sudayyu ibn Ajlana Abu Umamatan Bahili shi ne ƙarshen wanda ya wafati a Sham wanda ya yi wafati hijira ta 86 wasu ka ce a ɗan Bisirin shi ne ƙarshen wanda ya wafati a cikin sahabbai a Sham wanda ya wafati hijira ta 88 akwai kauli ma da cewa ya kai hijira ta 96 ya wafati yana da shekara 100 wanda ya wafati na karshe a Misra shi ne Abdullahi ibn al-Harith ibn Jazzin al-Zubaydi wanda ya mutu wato a hijira ta 86 a wata ruwa ta 85 wata ruwa ta 87 ma a Ibn al-Aqwa ya bayyana wato shi ya gyara ne a kauye a kauye shine karshen wanda ya mutu a cikin sa Faisal ibn al-Aqwa wanda shi ya wafati wato bayan shekara ta 74 amma mutum da yafi inganci shine cewa ba a kauyen ya mutu ba a Madina ya mutu a hijira ta 74 malami babba cikin sahabbai Abdullah bin Abbas dan amin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya wafati a Daifa hijira ta 68 shine karshe wanda ya wafati a sahabbai a Daifa wanda ya mutu yana da shekaru 71 ya sashi sanda manzo Allah ya hijira yana da shekara 3 kenan na ji ya wafati hijira ta 68 kuma yana da shekara 71 a Ja'adi na daga kun Ja'adi mawaƙin nan babba wanda ya tsawon rai shine karshe wanda ya mutu a Subhana wato an samu sabani game da sunansa akwai wanda kace sunansa kai suna Ibrahim ne Adam akwai ba cewa a sunan nasa ba Abdullahi akwai ba cewa Habanu ne kai sun an faɗi wasu tuka ma bayan wannan to shine karshen wanda ya wafati a Subhana wato yayi wafati bayan shekaru 80 daga hijira to Ursu bin Amirata wanda yake daga Banu Kindata wanda shi sahabi ne hadisin sa sai ka bincika kafin ka samu saboda mikillun sun riwayi mai karantawa ne wajen ruwaya daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya wafati a Jazira wato Jazira ibn Umar wato wani kamar tsibiri ne tsakanin Jazira da Furatu ake ce masa Jazira to a barka kuwa shi wanda ya wafati shi ne ruwaye fiyo wato barka nan Afirka kenan kasar Libya a kasar Libya barka yana cikin garuruwan da sahabbai suka ci kafin su kai ga Tunis da Kairawa barka tana cikin Libya ta yanzu to a ƙarshe wanda ya wafati a barka shi ne ruwaye fiyo ruwaye fiyo wani sadikin al'ansari wanda yake an ce ya yi wafati a hijira ta 53 an ce kabarin sai na nan a barka don duk wanda ya je zai ga kabar to Hirmasu shi ne karshen wanda ya wafati a imama Hirmasu ibn Ziyad al-Bahili shi ne karshen wanda ya wafati a imama an ce shekara ta 102 daga hijira an karɓi ran faralu dan amin manzo sallallahu alaihi wasallam wato faru na Abbas wani sayyidina Abbas an karɓi ransa a saman kanda ya sa tsakanin inda shi ya wafati da inda ganin nasa ya wafati akwai nisa gwarin shi ganin yana Daifa shi kowa yana can saman kanda can cikin Iran to kuma an ma haura Iran din sai an shiga wato Asia karama to a Sijistana wanda yake na karshe wato shi faralu an ce wato ya mutu a da'unu amwasa zancen da ya fi shura shi ne cewa ba a can ne inda ya wafati ba a da'unin amwasa a sham nan ne ya wafati wanda ya mutu a can shi ne kusamu ɗan uwansa ɗaninsa kusamu ɗan sayyidina Abbas shi ne wanda yake wafati a can da su jisani kuwa na karshe a lissafi dangane da saban da suka yi wafati a can wato a nan ne na karshen wato shi ne adda'u ibnu halid bin huzata wato da yake adda'in yana nufin adda'u sai kasarunsa dan larura adda'u ne sunansa dan Khalidu dan Hauzatul Aniri da shi da mahaifinsa gaba ɗaya suka musulunta da shi da Khalidu dinnan shi Adda'u ya haura hijira ta 100 ya haura hijira ta dari. Buhari ya fada hadisinsa amma ta aliƙa kuma wannan masu littafin guda hudu Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fada hadisinsa sun fada hadisin Adda'u dinnan.